alazai kimanin 3000 ne daga Ghana suka gudanar da hajjin bana kuma kamar yadda hukumar ta ce mutane biyu sun rasu kuma mace ɗaya ta haihu a ƙasa mai tsarki mataimakin babban jami'in sadarwar hukumar hajji ta Ghana Hajjia Maryam Sise ta ce da muryar Amurka cewa an kammala duk shirye-shiryen da ya kamata kuma tawagar farko da suka tashi daga filin tashi da saukar jiragen sama na tamalle su ne za su fara zuwa sannan ranar 23 ga wata tawagar Akra za su fara dawowa gida
alhamdulillah zan ce in Allah ya yarda mahajjata daga kasar Ghana ranar 20 ga wannan wata za su bar kasa mai tsarki zuwa kasar Ghana yanzu haka da nake maka magana ana nan ana awon kayayyakin alhazai jirage guda hudu muka yi daga arewacin kasar nan wato a jihar Tamale kenan shi yasa su za su fara tashi zuwa kasar Ghana insha Allah 23 kuma mu fara kwasan alhazan birnin Accra su kuma mu kammala a 25 wato 25 kenan
yana daga cikin dokar kasar Saudi Arabia cewa duk alhazai su isa filin jirgin sama a awanni 8 kafin su tashi Hajjia Maryam ta bayyana cewa hukumar za ta tabbatar da cewa kowa ya samu abinci yayin da suke jiran tashin su zuwa gida
shi da bisa wannan tsari namu yana daukan kusan awa 2 ko awa 1 da rabi tahiyar Makka zuwa Jidda shi da mun kwashe alhazan mu kusan awa tara kafin lokacin da jirgi zai tashi to idan aka kai ga airport a cikin wannan lokaci da suke jiran jirgi za a kawo musu abinci daga catering services da muka haya ba su abinci ya kasance kowa ya ci abinci ya koshi sa'annan su hawo jirgi kuma insha ma Allah duk alhaji zai sauka da wato jakarsa a Ghana
shin ko ne shi hukumar ta yi waɗanda suka biya kuɗaɗen su ko ba su samu tafiya ba
hukumar da aka bari a baya dalilan dai wasu na nan ya fito ne ga takardunsu wani na nan ya samu sama da shekaru 65 bayan hakan kuma wasu kuma na nan matsala ta na'ura inda aka dora passport din su na'ura bata dauka ba to amma yanzu matsayin board shine idan aka dawo gida nan da kusan kwanaki 5 mahajjata duka sun dawo gida duk wanda bai samu tafiya ba da aka bar shi a gida a shirye board take ta mayar masa kuɗin sa
alhazan sun bayyana muryar Amurka ra'ayinsu akan yadda hajjin bana ta kasance da su.
Sunana Alhaji Adam Abdulrahman ne farkon zuwa na ce ga da muka zo ba wani matsala wallahi motoci ne abinci ne komai alhamdulillah wallahi hajjin bana mun gode ma Allah.
Sunana Kibat Usman oh alhamdulillah this year hajjin na ya je successfully ko abinci kuma oh abinci ya bugu nan ga abinci ya bugu kuma akwai wani suna su da abinci ya zama kafin wanda aka dafa kai ka take abinci ba ina yi wani bi ma wannan sauran ma bo har sai da dai da shi ba alhamdulillah mun gode ma Allah
idan ba manta ba alhazan Ghana na bana sun tashi zuwa kasar Saudi Arabia ranar 20 ga watan Yuli 2022 hakan na nufi cewa sun wata ɗaya tiktok a kasar mai tsarki Idris Abdullahi Bako sashen Hausa na muryar Amurka daga Accra Ghana